have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight.
Cut your mouth.
Yeah?
Yeah? Cut in. Abu ne na sani na jin bacci fa ba mu gwada shi wani iri ba kuwa ba mu canza style din ba kuwa
ah to mu gwada
to shikenan gwada wani abu ya poli da Allah ka shigo da gitan nan mu gwada wani abu.